akan samu amma ruwaita wanda bai ruwaito ba sai ko a jinsi dai ko ko bai ruwaito ba sai daga mutum daya madalla ne illa an waje da wanda bai ruwaito ba sai daga mutum daya wala ba ana kawo ta babu mabbo wa anda bi mata ruwa ne ruwa ne ma kawai kai garba ta kai haya zalimi zalimi na huja fa ni wa da tun kaje da tun kai o hari da ta sanin ko akwai a ga malaman hadisi ko a cikin malaman hadisi akwai wanda baya ruwaya sai daga mutum daya wannan yana da kayatarwa sanin wannan bangare na ilimin hadisi yana da kayatarwa jaddu ya yi daɗi ko jalla ya fi kyau wato yana da girma saboda can illa na ma zama jalla ya zama wata irin kaciya ce kenan nau'in kaciya wace ce kenan harafi daya tsakanin sakine ko ya ake kiranta in ko an ce wa zarifin halaka ya koma harafi biyu ko wannan ko da ake kiranta wanne ne mutawatira mutawatira wace ce mutarifa kuma akwai kuma mutaraki ba akwai mutakawi ba ko kamar abin ishirina na misali kamar ibn abin ishirina abdulhamid ibn habib ibn abin ishirina mutumin jimishka wanda ya rubuta yake mai rubutun auza'i ne an auza'i ya yi ruwaya daga malaminsa auza'i kadai bai ruwaya daga wani malamin ban ba daga auza'i ba hakanan ma kuma Asim ibn Ramlat al-Saluli wanda yake ya mutu hijira ta 174 ya yi ruwaya daga sayyidina Ali plus bai a cikin wayan da suka tabi ai sai Asim ibn nan ya dade a duniya to hakanan kuma Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Sawr wanda yake yayi ruwa daga malami shi na Abdullah ibn Abbas kadai ibn Abi Sawr ke ruwa daga wani ba in ba daga Abdullah ibn Abbas ba kuma shi ibn Abi Sawr ba wanda ya ruwa daga gare shi in ba zuhuri ba shi yasa shi zuhuri shi kadai ne ya ruwaya daga ibn Abi Sawr shi ko ibn Abi Sawr yayi ruwa ne daga Abdullah ibn Abbas kadai shi yasa faradun bihima ya zama maka dai shi ne a halayen biyu man mutum da alisan wanda aka karbo hadisi daga gare shi daga sahabbai wanda ya tafi mutu tun a zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wasu da yawa daga sahabbai wanda suka mutu ko suka yi shahada a yaƙi a tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kula kai mai son sanin hadisi da wanda aka lissafa daga marwaita daga manzo sallallahu alaihi wasallam tare ku da zamu wasu ya mutu tun a zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan fa'idar sanin wannan fanni shine a gane hadisi mursali idan wanda ya ruwaito daga shi sahabin nan tabi'i ne to an san bai gan shi ba lallai hadisi ne mursali ina misali kamar sayyidina Ja'far dan Abi Talib wan sayyidina Ali wanda yake ya yi shahada a yakin Mu'tata a shekara ta 8 daga hijira Buhari ya ruwaito hadisin sa amma ba a jami'u sahihi ba a Adabul Mufrad Muslim shi ya ruwaito hadisin sa a jami'u sahi hakanan ma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da sun ruwaito hadisin sa ko sayyidina Hamzatu kan Abdul Muttalib wato wanda ake wa lakabi da Abu Umara amma manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan saurayin shannu an ce Hamzatu an haife shi kafin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 2 akwai ruwaya da cewa an haife shi kafin haihuwa annabi da shekara 4 kuma ya shahada a yakin Uhud shekara ta 3 daga hijira to tabarani ya ruwaito hadisi na Hamzatu a game da tarkin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar sai hadisi na Habiba, wato hadisin din da tanwini larura ce. Kamar na wato yau ma da halfin khidara khidara una zakin ne. Sai da tana jiza ɗan hoyi zai do wadda ta yi wafa ce makin ma kafin annabi hijira zuwa Madina. Tare da wa'insu kamar yadda su Suhailu da Bayra'a, Suhailu da Bayra'a ko Abu Salama, mijin Ummu Salama wanda yake an karɓi ransa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake halin dawowa daga yaƙin Badar. To da irin wannan akwai irinsu. To wannan babin gaba ɗaya Iraki bai kawo shi ba. Wannan babin gaba ɗaya ƙari ne na shi a Siyudi a kan Iraki. Don Iraki bai kawo shi ba. To, alhamdulillah.